أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. منا غوريا ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya saki hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka na Nabi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan unguwa ta Arkilla gidan Fulani, inda muke ci gaba da karatun littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. A satin da ya gabata mun soma da bayani game da muhimmancin wannan littafi da kuma ainihin tarihin wanda ya wallafa wannan littafi, shi ne Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Saboda haka a yau za mu fara babi na farko, inda Al-Imam Tirmidhi yake cewa: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم بعده وند يسو ينا بياني كمدى حديثي وأن ذكي بيّنت وتم خلقت منظم الله صلى الله عليه وسلم. سيفارة كلمة باب، إذا كلمة باب كلمة شيء wato wanda malamai suke amfani da ita domin su rabe wannan maududi da wani sabon maududi da za a shiga kai yanzu an yi karatun su ne gaba ɗaya. Dan haka idan an ƙara wani maududi za a shiga wani, sai a ce babun. Asalin ma'anarsa shi ne ƙofa, shi ne ma'anar babu. Amma ma'anarsa ga ijtilalin malamai, to duk wasu matsaloli waɗanda aka tattara ko wata manufa wadda ake nufin za a yi bayaninta a wani wuri ke basacce, wannan shi ake kira babu. An fara amfani da wannan kalima tun zamanin tarihi. Al-Imam Tirmidhi ya ce: babu ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Babi wanda ya zo yana ɗauke da hadisai waɗanda ke bayani a kan halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abinda yake nufi da halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan shi ne kamanninsa, irin yadda Allah ya tsara halittarsa da hai'a ta jikinsa, inda zai nuna bayani a kan gangar jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tsawonsa da rashin tsawonsa ko gajarcinsa da rashin gajarcinsa, da kalar fatar jikinsa, da ainihin irin yadda Allah ya halicci gashinsa, da sauran duk wasu halittu da Allah ya halitta ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato wannan babi ne yana kunshe da hadisi 15, waɗanda wannan hadisai guda 15 suna bayyana muna halitta da kuma sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda malamai sun yi mana bayani a kan cewa wajibi ne, yana daga cikin abin da ya ke cika mu mutum imani, ya ƙudurta cewa wato a cikin zuciyarsa babu wani makhluki a cikin banu Adama baki ɗaya wanda Allah ya cika ma halittarsa ta gangar jikinsa, ya cika masa surarsa, ya yi masa kyakkyawan ɗabi'u irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka suke cewa min tamamil imani i'tiqadu annahu lam yastami' fi badani adamiyyin min al-mahasin al-qahira ko al-zahira. Ba wani ɗan adam wanda Allah ya cika ma kyawawan ɗabi'u da kyawun zahiri na jiki irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da cika ɗabi'unsa. Wannan shi yasa Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu yake cewa
cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bayyana da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba dan inda cewa ya bayyana gaba ɗaya to da idanu ba za su iya wato kallon annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mai san shafi akan wannan shine istikyawun annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam duk kyawun da ya shahara da shi wannan kyawun an ba shi rabin kyawun an raba kyawun biyu an ka ba shi rabi amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi kyawun ne baki daya dukkanin kyawun ka ba shi sai dai shi kyawun annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ruhe shi ne da jalala kyawun jalali ne saboda haka wato Imam Ali karramallahu wajhahu shi ce man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu duk wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato man ra'ahu badihatan duk wanda ya gane shi ida haka dai ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama to habahu zai ji tsoronsa zai ga kwarjininsa amma wannan halata ko wanda yayi hulɗa da shi ma'arifatan ga ma'arifa ya san shi yana hulɗa da shi to ahabba ku shi kuma zai so shi saboda haka al-Imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya hada wannan bayani domin shi muna bayani akan cikar halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa allazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasali صلى الله عليه وسلم شيني تي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وند يسو يرا بوشه حديث سي وند تي من بيان كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالاعدل ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على راس 40 سنه فاقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفاه الله تعالى على راس 60 سنه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيره وتوانا حديث الإمام الترمذي حدثنا أبو رجاء وتو أبو رجاء يا باب العبادي وتو نصحبوا أخبارنا ده نجيل الميوان صلو نجيل سلطة أخبارنا ثم لما حديث جزء سنة أمفاني ده سنة أمفاني ده حدثنا سنة أمفاني ده أخبارنا ده هذا ذا مغا سنة 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 أخبارنا ثم سنة أمفاني كلمة تقول رسولي أمفاني ده إذا سيسوشي أمبعنا أجل أخبارنا كو حدثنا كو كما أمبعنا دكا ورنا لكم سنة أمفاني سنة أمفاني ده سنة معنى سنة in kace akhbarana abu raja'in ya ba mu labari ko kace haddathana abu raja'in ko kace anba'ana abu raja'in duk ma'ana soda ga malaman hadisi amma can ga istilahi su suna da ma'anonin da suke amfani da su dan idan suka ce haddathana to ma'anar sa malamin hadisi ya karanta muku hadisi dalibai su kuma suna karatu to sai amfani da kalmar haddathana idan suka ce akhbarana to suna nufin dalibi shi ya karanta hadisi malami ne yana saurare sai ya ce mai to shikenan ka'iya shi kuma sai su umarni da kalmar akhbarana shi kuma anba'ana suna umarni da shi ga ijaza malamin bai karanta ba dalibi bai karanta ba iyaka malami ya ce don hadisan da akgara to nayi maka ijaza to ya ce nayi ma ijaza su shikenan sai ka kai ka amfani da wannan hadisi dan haka malaman hadisi suna amfani da waɗannan lafuzza guda uku akhbarana haddathana anba'ana to Abu Rajani ya ba mu labari sunansa ko al-la'abin sa an masa la'abi da Utaiba ibn Sa'id wa to Utaiba dan Sa'id shi Utaiba tasghiri ne itba itba ta take Utaiba asalin ma'anar itba shine waton hanji take cewa itba to shi akai masa la'abi amma likin ne ana an karbo daga mali ban ana rahimahullahu ta'ala wa tun imam darin hijra shine malik ibn anas sayyidina imam malik bin anas radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wanda shine imam darin hijra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare shi da yake cewa mutane suna kusa ga za su tafi su yi ta neman inda za su tafi wajen wato neman ilimi to ba za su samu wani malami da ya kai daraja da girma da ilimin malamin Madina to malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi da shi imamu na Malik rahimahullah ta'ala arabi atabi abi abdurrahman shi kuma imam Malik ya karbo daga malaminsa Rabi'a wanda ake ce ma Rabi'atul Rah bin abi abdurrahman shi kuma ya karbo an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik shi kuma Anas shine sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shahararren hadirin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima ta shekara 10 cin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ce mai uffin wato bai taba ce mai da dai gami kai yi kaza ko gami ba kai kaza ba saboda kyawawan kyawawan dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine cikin sahabban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu addu'a da samun dukiya da yawan tiya da kuma albarka rayuwa haka Allah ya samu rayuwarsa albarka da dukiya da yawan tiya waɗanda an ce yana da tiya kusan 130 waɗanda aka yi shi sannan ga yawan dukiya sannan Allah ya wa rayuwarsa albarka har ya shekara 100 ya rawi duk hadisi kusan 2282 na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan Anas bin Malik da gare shi aka kawo wannan hadisi annahu sami'ahu cewa Anas bin Malik ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu shina cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa bi tawil bahi manzo Allah ya da annabi Allah tabbata a gare sa ya kasance shi ba dogo ne ba wanda shi ke albahir mai bayyanannen au wanda da ka gane shi sai ka ce wannan dogon mutum ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka gane shi dai to ba za ka saji cikin dogayen mutane ba musamman awan nan alba'in wanda yake bayyane shi kalmar alba'in shina yawa ya zama daga bana yadin bi ma'ana fa ha bayyanan ne kina sannan shina yawa ya zama ma'anar bana ya ku wato ya nisanta ba dogo ne ba kerere wanda tsawon sa ya wuce gumi ba a annabi sallallahu alaihi wasallama matsakaici ne shi yasa ya ce wala bil kabir da yasa ce ba dogo ne ba kana iya kuma tunanin gajiyayye sai ce kuma wala bil kabir kuma ba da gajiyayye ba kaga yanzu an fara faɗa ma sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba dogo ne ba kuma shi ba gajiyayye ba shi nan menene radi hasa tsakiya tsakiya ba a sashi cikin dogaye ba a sashi cikin gajiyo amma wani hadisi ya bayyana mana cewa ila tuli a karam amma ya ji kusa ga dogaye amma tare da cewa ba dogo ne ba ba gajere ne ba wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallama an ce duk dogon duk tsawon mai tsawo in ya jera tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba zai cire annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsawo ba in suna tare amma da arda dogo sai a ce kai wannan mutum dogo ne amma in kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za a ce mai dogo ba saboda shi Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki bai ainihin halicce shi da wannan halitta ta dogaye ba dan haka tsakiya tsakiya ne ko zaune yake kuma komai tsawon masu tsawo in ana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam aka tsinka za a tsinka yi ka fara dai wannan mu'jiza shi daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan za a sifanta shi ba a ce mai dogo ba a ce mai gajere sai dai a ce tsakiya tsakiya shine laysa bi tawilil ba'ini wala bil qasir kaga yanzu mun ji ayyan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan yace wala bil abyadil amhad sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba fari ne wanda farin nan ke kakkan wuri ya takasar farin kasa ba irin wannan wuri ne ba ko irin farin da baya wanda wuri ne ya bashi ya yi muni ba su irin wannan wuri to annabi sallallahu alaihi wasallam wurin sa wuri ne mai surkin ja ja ne mai surkin wuri dan haka suna kiran wurin annabi sallallahu alaihi wasallam azharan nau wato mai hasken kala ne shi ba za a ce mai ja ba ba za a ce mai wani kas ba fari ne mai surkin ja ja ne mai surkin fari sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ce wala bil adani sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mai wankan tarwada ba ne ba wato wankan darda ba ne ba a ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wankan darda ko kuma mai wankan tarwada wato kalarsa tsakiya tsakiya ce wato ba a cikin jajjayen kala ko babbakon kalori ko fari kan mai kalar ainihin farin asfar kasa to kaga kalar wata jikin annabi sallallahu alaihi wasallam azharan lawn sannan yace wala bil ja'dil qatf sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gashin sa ba mai tauri ne ba shine al-ja'd gashin da ya mirdi ko mai tauri al-qatq ko al-qatq galuga ta al-qatq ko al-qatq shine mai tsaurin gashi wanda gashin sa yana tauri kamar irin gashin mu na bakakken fata eh to Allah sallallahu alaihi wasallam ba bakin gashi wato ba gashi mai tauri wanda ya mirdi irin gashin nan da ke dunkulewa irin na bakakken fata ba haka nan gashin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sannan wala da sabu sannan gashin Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma mai sulki ne na kai la kai mai mugun taushin nan ba a shi gashin Allah tsakiya tsakiya ne ba a sashi cikin masu kauri sannan ba a sashi cikin masu taushi la kai dan haka yana nan tsakiya dan ko ni la Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiya tsakiya khairul umuri aw sabuha dan haka mun ji kalan gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya cika shekara 40 kif lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama balaga 20 wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 to sannan Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga al'umma fa aqama bi makkah 10 sinina sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin garin makka awon shekara 10 yana diyar da sabo to wannan shekara 10 shina nemin ad-da'watul jahariyya to akwai wata ad-da'watul sirriyya wanda an yi shekara 3 ana yi to anan bai ambace ta ba dan haka sai ko wannan shekara 10 na da'awa wanda an bayyane kafin ayi shekara 3 na da'awa wanda an sirriyya sai an fata mana shekara 10 kawai yace fa an zo makkata 10 sinina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka shekara 10 amma hasali shekara 13 wabil madinati sannan ya zauna a garin madina 10 sinina shekara 10 wa tawaffahu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 60 sana wato lokacin da ya cika shekara 60 sai kada shekara uku su ma saboda bai ambace su dan ba amma an yi ittifaqi cewa Allah ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya cika shekara 63 ne cicicic to da ma al'adar larabawa suna da tsayi in akwai gumumi da yawa to akan kada waɗanda a ɗan kaɗan sai a yi tagalili min ba duk tagalili ne sai ce 60 amma yana nufin 63 walaysa fi ra'sihi wa liyatihi 20 sha'ratan baydaa to a cikin sifa ta gashin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har yayi wannan shekara 63 Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gashin sa babu farin gashi in wato wanda bai wuce fara 20 ba bai ma kai 20 ba dan ga wani hadisi ya tabbatar da fara 17 ne kwaroyin gurgura ta gashin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to a cikin ka Allah sallallahu alaihi wasallama bai da gurgura wanda tun wuce fara shi saboda Allah madaukakin sarki wato ya kammala halitta ta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kuma al'adar su ɗan adam suna jin munin gurgura musamman mata ba su son mai gurgura to saboda kada su muna na annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda duk wanda ya ga munin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya muna da wani abu daga cikin halitta ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to kafiri ne kaka saboda kan mutane su kafirta akan wannan musamman abin da ya shafi mata to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabi ne sallallahu alaihi wa sallama da yawan furfura a cikin kai duk da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani akan cewa furfura nasuwa ce a cikin ayyuka kuma ya ce ash-shay'u nur furfura haske ce a cikin dan adam amma tare da haka Allah madaukakin sarki bai yawaita ta cikin kan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda irin aibantawa da mutane ke mata wannan hadisi الإمام البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي ده ثورة مع لما هذه في دوكا صور وزوش تدو حديث ده كجاء أنشي رواه البخاري ومسلم وأنك كارشان سنحة ده متفق عليه البخاري ومسلم شيء أمر تبع تهركو تإنجنشن حديث حديث ده بخاري ده مسلم سكا يتفاد يعني نحن وانا حديث متفق عليه بعين بخاري ده مسلم ده إمام الترمذي أكاوش أسكي للتالي وأنا الإمام الترمذي أكاونا وانا حديث yana sifanta mana sura ta halitta ta jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ma kunne yana jiki ne ya samu bayani akan sifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ma idanu su samu ganye kafin ka ga abu to kana jikin ka ji labari sai ka ji labarin abin nan ka ji shauki ne sannan ka so ka gani shi shi ne sifanta mana Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ba gogo ne wanda ya kwaibaye da tsawo ba sannan ba gajere ne ba wanda gajere ta bayanan ne na kawowa da sannan kalan wanda jikinsa fari ne mai surkin ja ja ne mai surkin fari ba za a ce mai wani ne kamar sabaya ko barakata ba sannan gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiya tsakiya ne shi ba mai tauri ne kamar gashin baƙaƙen mata ba sannan ba mai taushi ne laƙai-laƙai ba a shi na nan tsakiya sannan ya yi mana bayanin cewa an saukan ma'anar sallallahu alaihi wasallam wahayi lokacin da ya cika shekara 40 ya zauna a garin makka shekara 10 zuwa shekara 13 kamar yadda yake shine kauli raji sannan ya zauna a garin madina tsawon shekara 10 kenan shekara ta 23 yana da'awa sannan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa yana dan shekara 63 wannan shine a takaici abinda al-Imam Tirmidhi an ambata mana a cikin wannan hadisi na farko kina wannan hadisi yana karantar da mu kamal halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin abinda a cikin imanin mutum ya tabbatar da kamal halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da gurgudun akai ma ta tsawaya to hukuncin ka shine kisa addinin musulunci ba son ka ko kusa ka taba wani janibi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ta haka duk wanda ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da wata sifa wadda ba shi ba ya ce annabi bakina to kashi ne ka a aulan wahida kuma hukuncin sa shine a kashe shi wannan hadisi yana karantar da mu cikakken sifa da cikakken halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake karantar da mu cewa da awan annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi tsawon shekara 23 yana watsa addini wanda kuma wannan addinin ya gane duniya baki daya sannan yana nuna mana surhin tunani da kuma fahimta na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin yadda suke tsayawa suna tantance abubuwa har suna iya sifar tsama waɗanda ba su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sifa ai domin su hasu irin yadda Allah ya cika halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ji hadisi na biyu يدي حدثنا حمير بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب السكتي عن حمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبغ أثمر اللون إذا مشى يتكفف رواه البخاري ومسلم wannan sahiwa tirmidhi to har yanzu dai wannan hadisi na biyu shi ma hadisi ne na Anas bin Malik babban sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shahara da yawan ruwan su hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda mun kai bayani ya shekara 10 yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam girma mahaifiyarsa ta kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi na dan shekara 10 tace ya rasulullahi ga yaro nan na kawo ma shi zan kai maka hidima ya samu albarka kuma ya koyi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka Annabi ya dace shi da hannu yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shine yana tafanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai taba ganin mai kyawun halitta irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan zaman da yayi Annabi shekara 10 ya tare da shi to shi yasa yana cikin waɗanda sun kasance sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisan da suna cikin hadisan ingantattun na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa kana rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rabi'atin akiya akiya shi ba dogo ba shi ba gajere ba da haka da balarabi ya ce ma rabi'a ma'anar sa madaidaicin mutum wanda bai da tsawo bai da gajere shi ne fassara mu yace laysa bil tawili wala bil qasir shi ba dogo ba shi ba gajere ba hasalan jismi sannan mai kyawun jiki ne gangan jikinsa jiki ne mai kyau wato duk halitta jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya jumla abu ne mai kyau dan koyi sai da Allah mabarakin sarki ya zama ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sha'u sannan yace gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi ja'al ba gashi ne mai yinyar kiwa mai tauri mai yinyar kiwa ba sannan wala sabai sannan ba gashi ne wanda ya saki gaba ɗaya shi kuma irin wanda bai yarbe wannan wanda ya zama gashin mai tsawo mai taushi ba a ba haka nan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba tsakiya tsakiya ne asmaran launi sannan ya faɗa mana kala Annabi sallallahu alaihi wasallama mai jahalin tari shine asmara wato kala ne ja ne mai sulkin fari fari ne mai sulkin ja idza masha sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya ya takaffu wato yana ciri a cikin tafiya ma'anar ciri yana tafiya tafiya masu ƙarfi majiya ƙarfi ba tafiyar kasalallun mutane ba shine ma'anar ya takaffu yana tafiya da ƙarfi ba ainihin tafiyar kasalallun ba shine yana ciri sannan yana ja gaba ba yana tafiya yana ja baya ba kamar dai mutum yana gangara da zuci kaga idan mutum yana gangarwa da zuci to kokarin shi kai shi tattare shine yi gaba gaba وهكذا نبدا يا النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث شيما بين الامام البخاري ومسلم سكر وزوش. لكن شيما ان كان تجاه حديث دينين متفق على صحته. حديث دينين وندا الامام الترمذي يشي بام لا بارك. اي نشي وانس بن مالك يا بام لا بارك شي ومن الله صلى الله عليه وسلم ما يكاو حالك يعني حالك تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم تكن انت ما يكاوش. تكن انت فانت ما يكاوش. kamar dai gaban su tashin shi yana rikon tashi sannan faɗa mana ya mai ta mana wata sifa na ce shi ba dogo ba ne shi ba da jiri ba ne mai matsakaiciya halitta ne sannan cikin sa gaba ɗaya ma wata matsala ba wani aiki sannan gashin sa matsakaici ne ba mai kaushi ne mai tauri wanda ya jinsa tsaye ba sannan ba sakakke ne mai lakai-lakai ba sannan kalar fata jikin sa wani ne mai sulkin ja ja ne mai sulkin wani sannan yanzu ban samu da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafiya ya ce irin tafiyar da mutum na yi gaba gaba sannan kamar dai ana yana tura gaba gaba sannan tafiya sai kuma ya karfi ce ba ka kalallun mutane ba to anan wannan hadisin yana karantar da mu himma da nishadi a cikin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana karantar da mu daidaita halitta dukkanin halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam mare ne ke yake cikakka ce sannan hadisin yana karantar da mu cewa dukkanin halittai sun yi ittifaqi akan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta wannan hadisi na farko ya sifa da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma wannan hadisin yana karbaba wancan hadisi dan haka yana nuna ingancin dukkanin waɗannan sifofi da muka ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yaje hadisi na uku يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. شمالي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره. شمالي حديث لا متفق على صحته. شمونا حديثي حديثي من براء بن عازب رضي الله عنه يتي حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار يا بام الأبائل قال يتي حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر يا بام الأبائل قال حدثنا شعبة. شعبة يا بام الأبائل عن أبي إسحاق دق أبو إسحاق قال ياتي أبو إسحاق يتي سمعت البراء بن عازب ناجي لأبائل دق براء بن عازب shahararren sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cikin manyan kumandojin yaki wajen yaƙin da aka yi tare da wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam ali wa sunaya Abu Umara ya halarci yaƙin Khandaq. To babban sahabi ne daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajula, ga wata nuskha ya ce rajula, amma dai mai ingancin nuska shine rajila, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rajila, wato mai shataccen gashi ne, kamar irin wanda an ka shaci gashi ne da kullun za a ga gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam sumul sumul an shaba mai mai yana walkiya gashi baki kirin yana kalkali, saboda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabo haddisa garin baya ne, wani lokaci haddisa kafin ne, wani lokaci in ya rage shi sai ya tsaya daidai kulli ne, wani lokaci daidai waya ne sallallahu alaihi wa sallam. To shine yake cewa gashin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato rajulan, mai shataccen gashi. To ga nuskar da sun ka ce rajulan, sun ce shimfiɗa ce, don cewa ya bamu labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama namiji ne, kamar tahdilul hasil, don kowa ya san Annabi sallallahu alaihi wa sallama namiji ne, don shi an ka ce mafi ingancin riwaya ya kasance rajulan ba rajulan, dai an ka ce kana rajulan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance namiji ne, domin za a kare ka da shi don ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam namiji ne, da haka rajila cewa mai shataccen gashi ne, sannan marbu'an wato tsakiya tsakiya ne. Har yanzu ina ƙara muna bayani akan sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba dogo bane, shi ba gajere bane, sannan yace ba'ida ma bainal manqibai, kaga ya ƙara muna wata sifa wanda mun sani ba cikin hadisi sai biyu da mu haka, yace ba'ida ma bainal manqibai, mai nisan abinda a tsakanin kafaddu ne guda biyu, kafaddu Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan, to akwai tazara tsakanin wannan kafada ta dama da wannan kafada ta hagu, to akwai tazara tsakanin wato wannan tazara tana da nisa wanda yana nuna gwadin kirji da fadin gaba na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam wasi'u sadri lafzan wa ma'na, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gwadin kirji ga lafazi ga halitta, haka shi yana da fadin gaba dan shi an ma'anar cika halitta, sannan yana da yalwakkaba wajen magana duk yadda an kai ba a cika husa kar da Annabi sallallahu alaihi wasallam take shi da fushi ba, dan yana da nisan fushi, in kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi to an taba Allah madaukakin sarki, dan haka dan an taba shi duk bai cika yin fushi ba, shine ba'ida ma bainal manqibaini. Sannan yace azimal jummati, Annabi sallallahu alaihi wasallama mai girman gashin da yayyo bayan ne, an kaji an ce aljumma, to gashi ne wanda na kai yayi yawa har ya zubo bisa ga baya, dan malamai suka ce abinda ake cewa aljumma ma ta aba min sha'rir ra's wa wasala ila almankibayn, gashin da ya kwado har ya kwado bisa ga kafadu, dan haka gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa har yana zubuwar sai ga baya ne, dan shi an rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma yakan bar gashi ne shi yawa kuma bai yi kiskuwa, wani lokaci kuma yakan cike shi sai shi tsoro huɗu, ya yi tsoro biyu nan gehen dama, ya yi tsoro biyu gehen hagu, haka yake yi wani lokaci, wani lokaci kuma yakan saki alilai gaba ɗaya, wani lokaci kuma yakan raba shi biyu, rabi gehen dama an shafe shi an raba shi gehen dama rabi kuma gehen hagu, wani lokaci kuma sai ya sake shi baya gaba ɗaya, da haka duka waɗannan kaloli Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a cikin yanayin gashinsa, yana da cikakken gashi mai sulhi mai kyau kuma ainihin bai wato na annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin sifofin gashi ana sifanta shi da al-jumma dan akwai al-wafra akwai sifar gashi wanda ake ce ma al-wafra shi kuma gashin da bai kai ga kafafu ba akwai kuma al-limma shi kuma wanda ya keta da kunne ko kuma baki ne kunne shi aka ce ma al-limma to duka ana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da su wani lokaci a ce gashi ne wato jumma ya rage jumma yayi yawa ai an ce kuma limma to yayi kasa dan wani lokaci in yaga yayi yawa yakan rage shi wani lokaci kuma yakan bar shi yayi yawa kuma kullun cikin kulaye da shi ya shawa mai dan ko cikin itikafi to akwai lokacin da yana cikin itikafi yana masallaci amma sai da yasa sai da Aisha radiyallahu anha ya zura mata kai ne cikin daki cikin gidan da daki ne da daki na Aisha masallaci wuri guda na kawai shi ko haka ne dan haka ya zura mata kai ne shi shi na cikin masallaci da itikafi zai ita dan haka ya mika mata kai ne shashi mai don wanke mai kai ne ta samu shashi ta shashi to dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da kula da gashi ne kuma kula mai kyau to shine yace ila shahmat udnayhi al-isra wato gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan kai ga fata kunne dai ta hagu an ce shahma shine wannan fata kunne mai taushi inda ake hudan kunne to nan kwatarin gashi ne yana tsayawa wato kenan in yayyanki in aka tabbata shi da sifar jumma wani lokaci yana kai gadon baya an ce sifar gashi da sifar limma shi kuma yana wuce yana bai kai wacce sai ya tsaya bakin kunne da haka duk waɗannan zifofi ne na gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama illa dai hadin sai suna bayani a sar da suke magana akai wani lokaci a sifar gashi da jumma saboda lokacin yayi yawa wani lokaci a sifar gashi da limma saboda lokacin ya dan rage sannan yace alayhi hullatu hamra Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa kaya tuhaji masu kyau shi ake ce ma hulla ai an ce hulla to kamar ka ce wato zani da jabto ko ka ce tabbo da wando kala guda shi ake ce ma hulla asin da asin to Annabi yana sa kaya masu kyau in ka ce an ce hulla to kaya ne masu kyau kuma kala guda to Annabi yana sa waɗannan kaya masu kyau hamra kuma masu kalan ja wato wanda ke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula da mutane ne yana sa kaya masu kyau kuma masu tsada kuma yadda yake sa duk kalar tsaya da ya samu shi bai tsaya amma dai yana ke kula da mutane ne yana kula da ainihin tsafta dai Bara'uddin Azumi yace ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin wani abu ba da dai wanda yake kyawu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wanda yake kyawu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato anan wannan jumla ta karshe da yake son ya nuna mana yayin da sai banta mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyawu gashi ne tsakiya ne mai fadin kirji ne mai gashi ne wanda ya tsaho mai kyau to amma sai ga sabobin suna da yawa sai ya gani mana gaba ɗaya yace kai babu wani mahaluki wanda Allah ya halitta wanda yake kyawu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi malamai suka ce daga cikin cikin imani ka kudurce a zuciyarka cewa babu wani mahduki da yake kyawu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yana sifanta muna hadisin da al-Imam wato sahabi al-Bara' ibn 'Azib ya rawaito wanda yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam mai madaidaicin tsayi suna ƙara tabbatar da wannan hadisi dan duk da hadisi kaga sun yi ittifaqi wannan ake ce mata tawaturun ma'anar tawaturi na na ma'ana a samu hadisai daban-daban da yawa waɗanda suna magana a kan abu guda likulli ha tawaturun ma'anawi wato tawaturi na ma'ana wancan hadisi ya yi bayani wannan ya yi bayani a samu hadisai da yawa to duka sun yi ittifaqi a kan cewa Allah sallallahu alaihi wasallam mai madaidaicin tsayina shi ba dogo ba shi ba gajeri ba tare da haka in ya jera da dogaye ba za su saboda mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan mai fadin kirji sannan gashin sa wata ran yana tsayawa da kunne wata ran yana yin kasa har ya kai ga kafafu ne sannan yana sa kaya tuhaji masu kyau yana sa gyaftu da mayaki dan al'ada su tuhajin su zane biyu ne a dan mazane guda shi ake ce ma gyaftu sannan a yawo guda shi ake ce ma mayaki da haka suna cewa izarun wa ridawun maimakon mu ce sirwaru wadirka ko kamisu sirwalu makamisu tabbulo to su kuma sai su ce idawun walidawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa tuhaji masu kyau kuma yana sa kalan ja sannan a ƙarshe wannan babban zahari sai ce bai taba ganin wani mahaluki da yake kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka duk wani abu da ya bayyana na kyawun halitta annabi sallallahu alaihi wasallama to gurgurdon ganin wannan ijiya ne kawai idanunmu ba su da kamala na ganin cika halitta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kai bayanin al-Imam al-Bukhari ya ce kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ga sahabbai ba saboda idanunsu ba su da cikakken kwalitin ganin dukkanin kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa abinda ya faru da annabi Yusuf bai faru da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi annabi Yusuf bai kawo ne an gaba shi amma sai ga mata saboda rudewa da kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf alaihi salam suna yankan hannayensu suna ji hannuwa na ji kamar su ko sani ba saboda rudewa da kyawun annabi Yusuf alaihi salam wannan rabin kyau an gaba shi to kenan inda kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga mazubai to da su mutu amma za su ba magana su yake hannayensu ne saboda haka kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ga sahabbai saboda idanunsu ba su da cikakken ainihin halitta da kwalitin da za su iya ganin cikakken kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya ambata wannan hadisin dai a takaice yana karantar da mu akwai halaccin sa jajjayen kala jakkara irin wannan kala ba irin kala da kai jajjayen kin nan kwarewa kamar yadda malamu ko kuma kala ci da wato jaji amma mai tsamin jajjaye sannan kuma hadisi yana karanta da cewa babu wani mahabbi wanda ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sannan al-Imam Muslim zai kira da zuwa ga hadisi na hudu yace haddathana Mahmud ibn Ghaylan qal haddathana Wathiq qal haddathana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara ibn Azib qal ما رأيت من ذي لمة في سلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي شما نيونا هذه إن قدرت شيء تقدرت شيء وعندنا رجلك جاتنجو تأنجش shine ko da uku ita ce riwayar muslim dama muttafaq alaihi al-bukhari wa muslim shine mai inganci sannan ma rawahu al-bukhari sannan na uku ma rawahu muslim dan haka shine daraja ta uku dan haka wannan hadisi shine da daraja ta uku a cikin darajojin ingancin hadisi shi ma dai wannan hadisin irin hadisi ne na uku da muna karanto riwayar farahu dan abu wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mutanen Madina wanda ake cewa Abu Umara kuma da ne babba daga cikin kumandojin yajin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin waɗanda sun ka san Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rayu da shi da haka yana cikin masu sifar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa ma ra'aytu min zilil mati kaga can yake tumma nan kuma yake limma duk sifofi ne na gashi kamar yadda muka ambata kan ai an ce al-jumma gashin da yayyo har ya kai ga gabo ai an ce al-limma wanda ya kawo ga kunduwa sannan ana akkatawa dan malaman lugha suna tabani da waɗannan kalmomin shin al-limma shine ya kai ga gabo ko kuma al-jumma to shine yace ban taba ganin wani mutum ba min zilil matin wanda adda gashin da ya sauko masa har daga daren bayan sa fi sulatil hamra sannan yayyo ta shiga ya tsaro kala tacca ya tsufa ahsana min rasulillah wanda an mai kyawu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi yadda aka baka labarin kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai a faɗa ma kawai amma ba za a iya kai ma karshen sifar kyawu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu sha'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi ya zuribu manki bai wanda gashin saboda yawa ne yana ruka al gashi ne mai yawa kamar irin gashin mata ke saboda su al'adar larabawa suna barin gashi yayyawa ba su a ciki
dan shi wasu malaman sun fice aski makaruhi ne shi mafi karanci akwai ma malaman da sun ka haranta shi gaba dan haka mafi karancin sa makaruhi ne ga yara ayan sun ba ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin aski ba in ba lokacin hajji ko sai ya zo hajji ko umar da shi aski amma kullum sai dai shi dan yi sai dai ko ya shiga shi ne ko ya tsaya bayan kunne ko ya kai har da daga kafa sallallahu alaihi wasallam shine yace lahu sha'r annabi yana da gashi yanzu mun kire shi kal gashi yana mun ka fadu kal gashi yayi yawa duk gashi ko mun ta da gashi ya kai ga kafa gashi yayi yawa sannan yace bai yi ma bai da mun kire bai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nisan tsakanin kafa kuma yana da yan wuce yana da fadin kici sannan yace lan ya kubil kafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ke ne bane wala bil tawil sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da Imam Muslim radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala shi ya rawaito shi kuma dai wannan hadisi wato sahabi al-Bara ibn Azib yana sifanta mana kyawun halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman idan yayi shiga ta jakkala ya sadu jayin tuhani to Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da gashi mai tsawo wanda gashin nan yana kaiwa ga kafadunsa in ya sace shi yana kwantawa daga gaban bayan sa sannan Annabi yana da fadin kirki sannan yana da madaidaicin tsawo wannan sifofi da yake ambata wato wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama duka dunkulewa ne da bayani akan adinda Hassan bin Sabit shahararren mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Annabi na azama minbari bisa ga cikin masallacin Madina ya hawo minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce mai ya ce shi waka ul wa ruhul qudus tu'ayyiruka ko yu'ayyiruka sai ka faɗi waka ruhul qudus wa Jibril alaihi salam yana kai bakon ka to shi ne ya dunkule su gogan Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su bai tuka wa kai ya ce wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qarqu likta kama ta shawa Hassan bin Sabit yace idanuna ba su taba ganin wa ajmala minka ajmala min nabin nasi wato aini ijiya ko idanuna don kana wani kace ijiya ba sai da ijiya sai dai kace idanuna ko ijiya ba sai dai kace idanuna to haka idanuna lam tara ba su taba ganin ajmala minka wanda yake da kyawu ba da dai ya rasulullahi sannan annisa'u mata lam talib ba su haihi akmala minka wanda yake da kammala halitta ba ba wata mace da ta haihi wani ba wanda aka kammala la halitta irin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka kana wankakke tsarkakakke daga duk wani aibi duk wata matsala ta halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da ita duk yadda makhluki shike in ka kalle shi ka wannan mutum yana da kyau amma sai dai kila kalan farin nashi bai cika ba ko hanci ne bai kammala ba ko idanu ne bai da cikakken idanu ko wani sifa dai sai an samu ta waya to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin halittar jiki ne gaba ɗaya cikakka ce babu na kasa ko da ta kai da rinsa shine yace ka annaka karfu da ta kama ta shawo ka ce dai kai an halicce ka kamar yadda kake so sallallahu alaihi wasallam to da wannan bai tuka za mu rage wannan darasi zuwa da lokaci ya kula fa bi hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka